ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು
ಅವ್ದು ಬಿಲ್ಲಾ ಸಮೀಲ್ ಅಲಿಮ್ ಶತಾನ್ ಜಿಮ್ ಇಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ವಸಲಾತು ವಸಲಾಮ ಅಲ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಇಲ್ ಮುರ್ಸಲಿನ್ ಸೈಯಿದನಾ ನಬಿಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಅಲ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ವಧುರಿಯ್ಯತಿಹಿ ವಮನ್ ತಬಿಅಹುಮ್ ಬಿಇಹ್ಸಾನ್ ಇಲಾ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. Muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Ubangiji madaukakin sarki Allah, wanda shi ne ba mu ikon kawo wannan lokaci, kuma ya ba mu ikon yau fara karatun wannan littafi mai suna Al-Fusul fi Iktisari Siratul Rasul, ko kuma Al-Fusul fi Siratul Rasul, na babban malamin tarihi, malamin tafsiri Al-Hafiz Ibn Kathir. Al-Hafiz Ibn Kathir, yau muna biyu ga watan shida shekara ta 1443, wanda ke yayi daidai da 43. Shukran. Koko yini na uku ne, uku ga wata kenan, ko uku ga watan shida. To yanda ke yayi daidai da shida ga watan daya shekara ta 2022, wannan shine darasi na farko a wannan littafi mai suna Al-Fusul fi Iktisari Suratul Rasul, tarihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, littafin ke kunshi da shi, wanda Imaduddin Ibn Kathir ya rubuta. Na Al-Fusul fi Siratul Rasul, ko fi Iktisari Siratul Rasul, daidai ne, littafi ne gaskiya mai matukar muhimmanci. Yan uwa, yana da kyau mu bashi muhimmanci, ba din kawai ba, saboda kun ga yan Shi'a suna biyuwa ta wannan guri, su ta kawo da sa'is barna da makamancin wannan. To mu san tarihi nan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, wanda ke shine zai bamu dama mu ƙara fahimtar hakikanin abin da suka faru a cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai. Domin idan muka bari, to za a samu baraka, kamar yadda mustashriqun suka shiga cikin lugha, suka shiga cikin masu falsafa, suka shiga cikin usulul fiqhi, suka cika abin da surice-surice da sa'is. To idan muka bari, to shi ma tarihi haka zai kasance. Karken yaran mu taso babu tarihi, babu ilimin tarihi. Allah ka samu dace. To kai tsaye, saboda yanayin lokacin namu yake, za mu tafi kawai zuwa ga farkon littafin, inda malam ke cewa zikiru nasabihi faslun. A'a, ba za mu, ina ganin kamar ba za mu karanta mukaddimar nan, saboda a mukaddimar muallif wannan, wanda yayi ta'alifin ne, wanda suka yi tahqiqil tafsir ne suka yi, kun gani? To to bari je mu je kawai tarihi ne. Zikrun nasabihi sallallahu alaihi wasallam, bayani kan ta nasaban manzo sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyidu waladi Adam, shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ƴaƴan annabi Adam. Abul Qasim, ana masa alkunya da Abul Qasim. Muhammad, kuma ni sunansa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ahmad, kuma ana ce mishi Ahmad, wato sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai ana ce masa Muhammad, ana ce masa Ahmad, ana ce masa Almahi alladhi yumha bihi alkufr, wanda yake da shine ake share kafirci, don duk inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu kafirci. Wal Hashir, sannan kuma ana ce masa Al Hashir, kun gane ko? Ma wanda za a tashi mutane gaba gare shi ran tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito, sai annabawa, sannan kuma sai mutane su fito, za mu tsuntsuro kamar yanda ciyawan tufa ke tsurowa daga cikin yambu a gefen teku. Wal aqib, kuma shine al aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, shine wanda babu wani annabi a gabansa. Wal mukaffa, shine kuma al mukaffa, ko kuma shine nabiyur rahma, shine nabiyut tauba, kuma wa nabiyul mene malhama, nabiyul malhama. Waɗannan an same su a cikin hadisai sahihai, cikin Bukhari an same su irin waɗannan sunaye na manzo sallallahu alaihi wasallam. Idan ma muka bude muwaddam still dai zamu ga waɗannan sunaye na manzo sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdullah dan Abdullah huwa akhu Abu Akul Harith, shi dan uwa ne ga Al Harith da Zubair da Hamza da Abbas wa yukna Abu Al Fadl, ana mishi kinaya da Abu Al Fadl wa Abi Talib da Abu Talib wa kenan shi Al Harith wa ismuhu Abd Manaf, sunan shi Abd Manafin wa Abi Lahab, ana mace musu kuma Abu Lahab, afwan yana da nisba da Abu Lahab. Wasmuhu Abdul Uzza, sunan shi Abu Lahab din shine Abdul Uzza. Wa Abdul Ka'aba, kuma yana da laƙab dangantaka da Abdul Ka'aba. Wa huwa al-muqaddam, shine wanda ke afwan, wa huwa al-muqawwam, haka ne ko? To shine wanda watan wannan shine bayani wanda yake shine muqawwam kuma har ila yau. Wakila kuma thnani, wani kauli aka ce Abdul Ka'aba da Abdul Uzza da Abdul Ka'aba kuma thnani, sunaye ne guda biyu, watan mutane ne guda biyu mabambanta. Wa Hajal, kuma yana da nasaba da Hajal. Wasmuhu al-Mughira, sunan Hajal din shine Mughira. Da kuma al-Gaidaq, al-Gaidaq. Na'am. Yana da nisba da Gaidaq. Wasu mai bidalika li kathara judihi, saboda yawan kyautansa ake yasa ake cewa Gaidaq, Gaidaq. Wa innahu lamugdaqun asfaluhu. Wa aslu ismihi Nawfal, asalin sunan shi Gaidaq shine Nawfal. Wa qila Hajal, wani kauli suka ce Hajal shine ainihin sunansa. Wa Dirar, kuma yana da nisba da Dirar. To mun dai yau da an fara littafin ko? To alhamdulillah sai mu zana. In Allah ya kai mu sai mu tashi. Yanzu dai duk wanda ya ji zai ba da labari an fara fusul in Allah ya yarda. Abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai, Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure. Allah ya farantar da mu kuskure ne, ba mu ikon gyara. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.